Jamila, Jamila, Abu Sadiq. Nagode Allah da ya bani ke ba kariya. Kina da kyaukin iya girki ba illa. Kullum idan nayi sallah ina ta roƙon Allah ya bani ke ba illa cikin limana.
Jamila, Jamila,
Jamila,
Jamila,
my baby.
Jamila,
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 Jamila, Jamila,
Jamila,
Jamila, Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila, Jamila, 247 babu cece kuce,
babu cece kuce,
akan ki nai nisa tunda har nai kuce kai kauce
da kika bani soyayya, kin fitar da ni kunya, kin sana karayin lafiya, yanzu bani babu yin jinya, masoyiya ta kyakkyawa,
Jamila,
duba ku ganta san kowa,
Jamila,
raina ta yi kwantawa, in ba Jamila ba za na so wata ƴa mace ba.
Jamila, Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila, Jamila, Jamila, Jamila, Jamila, Jamila, Jamila, kina da kyawun tarbiya, ƴan mata kome kike so zan baki,
kina
shine in aure ki,
kina
ce ki cikin ɗaki,
cikin ɗaki,
cikin ɗaki. You look so sexy, they make me they want to they feel the fizzy, like say I dey play football for Chelsea. Yeah, yeah.
Jamila, Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila,
Jamila, Jamila,
Jamila,
Jamila, Jamila,
Jamila,
Jamila.